bakuncin wadon da lin VOA ya samu
sunana Umar UK
menene UK din
UK tana nufin unguwa uku wato unguwa ta
to kai mawaki rauji ne ko nanaye ne ko kwa yan gambara ne
a ni mawakin nanaye ne
nanaye to me yasa ka zabi nanaye
eh kasancewa kin san ba ni zan ce na zaba ba Allah shi ya zabar mu wannan shine
wani irin sakonni ake isarwa nanaye
eh gaskiya ni babu sakon da zan ce bana isarwa ta bangaren harkata wato waka da nake ta Hausa kuma waka na nanaye nakan isar da sakonni na gaisuwa ga masoya nakan isar da sakonni na tarbiyantarwa da ilmantarwa da fadakarwa
sannan kuma da nishadantar idan aka ce tarbiyantarwa misali akwai wasu fannukan da kake dauka ka waki su
akwai fannukan da nake wakewa yes sosai
kamar misali
kamar yanayin rayuwar da muke ciki ma a yanzu haka zaki ga akwai abubuwa da dama wanda mutanen mu yanzu aka dauka fannin tarbiyyar mu fannin kuma makamancin zaki ga mutane ma wasu samarin mu masu shaye-shaye haka da dai sauransu to wannan kan ilmantar akai kasancewa ba hanya ce ta daidai ba
idan aka ce Umar UK da wace waka
akwai waka ta tar gidan biki
arera mai
ita ce wacce amshi yake cewa sai da lafiya za a zo taron biki tunda dai akwai Umar gani nazo
banda ita fa
akwai waka ta ta soyayya ce ita kuma wannan da nayi ta ita ce me nake cewa dani dake ba sabawa junan mu amana milkewa alƙawari nayi miki kansu soyayyar mu ba za mu rabe ba
wani irin alfanu aka samu da harkar waka
eh gaskiya na samu abubuwa da dama kasancewa yanzu zan iya cewa ko menene nake gabatarwa na rayuwata kuma kamancin haka da wannan harka ta waki nake aiwatar da shi
kalubale fa
eto kin san babu abin da zaka ce baka samu kalubale ba amma ni alhamdulillah gaskiya babu wanda ya tasiri a cikin wannan
sai to wani irin kalubale ka taba samu
na taba samun kalubale daga wasu daga cikin mutane wanda kin san akwai wanda suka yi wannan harka ta mu ba haguwar fahimta wasu za su dauka cewa wannan harkar da muke ba daidai bace wasu kuma su sun san daidai din ci amma wasu sun san daidai din za su taki daidai din nata su juya abun
to idan an yi hakan kun yi wani hubbasa don ku tunatar da mutane cewa
abun da tabbas akwai waka da nake da nayi ta fahimtar da mutane kuma da nayi alhamdulillah an samu goyon baya akan haka
ya waka take
waka ita ce nake cewa daukaka sunan waka farkon wakan shi nake cewa san da duniya ta daukaka ka ba ka gane mai son ka da ma mai kin ka ina masoya wannan ita ce waka da nayi wataki hukumance nake tunasar da mutane a cikin ta akan wannan harka ta
to al'adan wannan shiri mukan yi mawaki ta tsaye mu ce mana baishi ko amshiyare radan da VOA radio ce ta matasa da ake kama ta kawai salula ko iPad ko laptop eh muka ta tsaye ka zaka iya yi mana amshi ko baishi ko zaka sha kai
idan nace zan sha kai to zan iya ce zan yi zai iya zaman to kamar cewar na ba mawakan mu kunya na Hausa
ba lalle ai akwai masu
shakayin to gaskiya ni dan Allah ya sai da bazan ba mu kunya kun gwada shakayi BOA ko BOA radio ta shace ta al'umma suna ilmantarwa nishadantarwa tarbiyantarwa
wannan an yi da kyar da kar a shakayi ko
ban yi da kyar bane gaskiya
to madalla dandali na godiya
to ni ma ina godiya
madalla baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria